ni sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani dauke da labarin yadda wata makociya ta zargin cewa makociyarta da suke zaune unguwa daya ga gida ta bugari ta yada cewa ai ita mai ya ce tana lashe kurwan mutane da ita da ƴaƴanta gaba ɗaya duk mayu ne har ma ita bata san an riga an yada wancan zance ba ko da ƴaƴanta ma idan suka fito waje suka yi wasa da sauran yara to sai iyayen yaran sun kira su gida sun yi musu turaren mayu saboda gudun cewa sun yi wasa da ƴaƴan waccan mata kar su lashe musu kurwa wanda wani tudu wani gangare hanya ta biyo da ita ta tada taron mutane ana ta zantuka ana kuskus kuma bayan an ganta ne ta ji ana ta cewa a yi shiru a rufe maganar hakan ya sa ta bibiya domin jin menene abin da ya faru wanda da aka ganta ake cewa a yi shiru a rufe magana har dai ta samu zance ya fito cewar akwai wata makociyarta wacce ita ce ta bugari tana yada cewa ita mai ya ce da ita da ƴaƴanta shi yasa ma idan an ganta ake baya baya da ita ko kuma in yaranta ma sun yi wasa da sauran yara iyayen yaran suke kiran su su yi musu turaren mayu to amma dai ita wannan mata da ta yi zargin cewa an mata wannan kalanshar da ita da ƴaƴanta bata tunkari ita waccan mata da aka ce ita ce ta ambata wannan zance ba sai ta fara bibiya daga gurin mutane daban-daban don tabbatar da sahihancin labarin da aka gaya mata kuma a iya bincikenta ta ce ta gamsu cewa waccan makociya ta yada wannan zance don haka ta yi korafi gaban jami'an tsaro kuma tuni aka riga aka tattara bayanai aka kuma mika su gaban alkali domin kotu ta yi nata binciken kuma ta yi abin da ya dace na adalci akan wannan al'amari kuma ya zuwa yanzu kamar yadda na ambata tuni wannan al'amari ya riga ya wuce gaban jami'an tsaron ya dangana da gaban alkali wanda kuma yanzu haka za mu garzaya mu bi shi gaban alkalin domin jin yadda al'amarin ya wakana Alabashi idan yanayi ya ba mu dama mun samu an zauna shari'ar ko kuma an saurare ta a ji mu da yanda abubuwan suka wakana idan kuma ba a riga an zauna a yau din ba to za dai mu ci gaba da bibiya kuma za mu kawo mai sauraro yanda zaman kotun na wannan al'amari ya kasance da ma yanda abin ya wakana a gaban alkalin Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani